‘yan uwana musulmi masu azumi, muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana wanda ita ce juma'a ta uku a cikin wannan wata mai alfarma, kuma ita ce kusan kofa da za a shiga kwanaki waɗanda suke mafi daraja a wannan wata mai girma. Lallai waɗannan kwanaki ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su a cikin wannan wata mai daraja. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana dagewa da ibada a cikin wannan kwanaki fiye da sauran kwanakin Ramadan. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idan goman ƙarshe suka shigo yana raya daransa, yana tada iyalansa ya farkar da su don su bauta ma Allah, kuma yana ɗaure wato ɗamararsa ko kuma yana ɗaura kwarjallansa, ma'ana yakan nisanci iyalinsa domin ya shagaltu da yin ibada. Magabata na kwarai sun kasance suna ba waɗannan kwanaki kulawa kwarai da gaske, suna girmama su, kuma suna ƙara yawan aikin da suke na ibada a cikin waɗannan kwanaki. Imamu Zuhri wanda malami ne a wajen Imamu Malik yana cewa ku sani cewa waɗannan dararraki ƙirgaggu ne, ba su da yawa, don haka ku ribace su da yawan biyayya ga Allah da kuma yawan karatun Alƙur'ani. Haka nan Hassanul Basri rahimahullah yana cewa lallai dararraki ne da ba su da yawa, don haka duk wanda zai iya a cikinku to ya raya su. Mu sani cewa waɗannan dararraki ba dole su sake maimaituwa a cikin rayuwarmu ba, ta iya yiwuwa ma ƙarshen azumin da wasu mu za su ruska kenan. Don haka idan Allah ya ba mu dama ɗin mu yi ƙoƙari mu dage ta biyayya ga Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu gabatowa, yana daga cikin ayyuka da ya kamata mu kula da su a waɗannan kwanaki masu zuwa tsayuwa da ake ta dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya yi tsayuwan Ramadan yana mai ba da gaskiya da Allah da kuma yarda da neman lada, to Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa. Haka nan yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa, duk da yake ana yi amma ana ƙarawa, shine karatun Alƙur'ani. A manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ika Jibril ya kasance yana zuwa masa kowane dare a cikin watan Ramadan suna karanta Alƙur'ani, domin wata ne na Alƙur'ani. Don haka sai mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen yawaita karatun Alƙur'ani a cikin wannan wata. Haka nan daga ciki yawaita ciyarwa da kuma kyautatawa, ko ta hanyar zance ko ta hanyar aiki, domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ɗan Abbas ya siffanta shi da cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da yafi kowa kyauta, ba wai yana cikin masu kyauta ba, yafi kowa kyauta, kuma kyautar shi tana daɗa yawa ne a lokacin da mala'ika Jibril Ramadan ya zo ya sadu da mala'ika Jibril. Yake cewa kyautar shi tafi kyautar iska da take saukar da ruwan sama alkhairi. Haka nan daga cikin ibadu da ake kulawa da su a wannan kwanaki goma shine i'tikaf, wanda shine mutum ya killace kanshi a cikin masallaci daga cikin masallatai domin shagaltuwa da ibada da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun yake raye bai taɓa barin i'tikafi ba har ya koma ga Allah. Haka nan matayensa sun yi i'tikafi bayansa har suka koma ga Allah. Saboda haka dama ce da mutum zai samu domin ya killace kansa ya yi itikafi. Itikafi mafi ƙarancinsa a ini ɗaya da kuma dare ɗaya, mafi yawancin shi kuma shine wato kwana 9 zuwa 10. Don haka ibada ne mutum zai shagaltar da kanshi ya yi a cikin waɗannan kwanaki. Kuma mu sani cewa abin da ya sa ake kulawa da waɗannan kwanaki ba komai ba ne illa rahamar Allah mai girma da take cikinsu, da kuma wannan dare da Allah ya zaɓa a cikin dukkanin dararraki na duniya gaba daya cewa shine daren da yafi kowane dare alkhairi wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da sura musamman da take bayani akan darajar wannan dare shine daren lailatul qadr da Allah yace lailatul qadri khairun min alf shahr cewa daren lailatul qadri yafi alkhairi fiye da wata dubu ma'ana yin ibada a cikin wannan dare yana daidai da wanda yayi wata dubu yana bautan Allah wanda idan ka juya shi zai iya kaiwa kusan shekara 80 idan mutum zai yi ibada daya a bashi ladan shekara 80 a cikin mu mutane nawa za su kai shekara 80 a duniya saboda haka dama ce da Allah ya bamu mu nemi wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dagewa wajen neman wannan dare kuma yana kwadaitar da sahabbansa musamman a cikin kwanaki waɗanda suke wato ɗaiɗaikun kwanaki na wannan dare tun daga 21, 23, 25, 27 har zuwa 29 yana gaya ma sahabbai ku nemi wannan dare a cikin waɗannan kwanaki duk da yake mafi yawancin al'umma suna raja'a akan cewa 27 ne to amma kuma wannan ba shi bane zai sa mutum ya sakankance ya ce ba zai yi ibada a sauran kwanaki din ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su ga waɗannan kwanaki kuma su yi ibadu wanda Allah madaukakin sarki zai karba kuma ya yadda da su ina roƙon Allah madaukakin sarki ya cika mana wannan wata da alkhairi.